Those in favor that the nomination of Mr. Ibrahim Magu is hereby nominated as chairman of the Economic and Financial Crimes and Commission. Those in favor say aye. Those against say nay. The nays have it.
Yadda majalisar dattawa ta yi watsi da batun nade Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar da ke yaki da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa, wato EFCC kenan. An kwashi kusan sa'o'i biyu ana yi wa Magu tambayoyin kwakwaf da suka hada da bayanan ci gaba da rike da suki da batun kudaden da aka ce tsohuwar minista mai Dezia ne ta sata da batun take haƙin dan adam da kuma batun kudade da aka karba ya zuwa yanzu sannan kuma da batun bin umarnin kotu. Magu ya bada amsoshin dukkan waɗannan tambayoyin. To yaya aka yi majalisar bata gamsu ba? Tambayar kenan da nayi wa Senator Kabiru Marafan Gusau.
Tsarin mulki ya bayo majalisar da tije kawai dama ta tace wasu muhimman mutane za a sa wasu ofisosa na wannan dama da ya bata mu ba ma'aikatan tsaro bane bai so ba komai ne muka sani ba so wannan dama ta mu ma akwai wasu hukumomi na gwamnati waɗanda su kuma suna da masaniya ga irin wannan al'amari to idan aka kawo mutum gaban majalisa wannan dama ta mu sai mu rubuta takarda zuwa ga hukumomin tsaro na ƙasa cewa shugaban ƙasa ya turo muna sunan wani domin a tantance shi a matsayin kaza da kaza da kaza menene kuka sani game da shi yau sai muka samu kanmu ga takarda ta hukuma ta tsaro ta ce wannan mutumi zai zamanto kaman kayan baya ga gwamnati idan an kana dashi ina son mutane su yi la'akari da wannan
takarda dai ta saki jawo majalisar dattawan rarrabuwar kawuna da rudani inda ra'ayoyi suka bambanta kamar yadda sanata Mustafa Bukar yayi karin haske
to gaskiya na ga akwai gyara a ciki domin da yawa daga cikin mu akwai wanda ba su yarda da abin da aka zartar ba domin shi wannan bawan Allah an kawo sunan shi a baya aka maida mu shugaban kasa aka ce akwai wata takarda da aka rubuto daga wata hukuma ta gwamnati shugaban kasa ya sa aka yi bincike kuma da yi bincike ya dawo saki dawa da sunan shi a jami'iyar mu ta APC a shugaban mu na APC bai kamata a ce abin da ya kawo an saki samu wata matsala inda akwai wata matsala da ya kamata a ce an koma an saki zama da shi kafin a yi abin da aka yi sai yasa mu muna ganin cewa wannan abu da aka yi da yake ta demokradiya dama abu ce mai yawan mutane ake nema to mu da muka ce ba mu yadda ba muna so a tabbatar da shi ba mu sami majority ba ba mu da yawan da za mu hana wannan abu ya tabbata wannan shine abin da ya faru
shi ma Senator Allen Dume wanda ya kai gwauro ya kai mari domin ganin an amince da Ibrahim Magu yayi tsokaci
sun yi rejected sun kisu yi confirming din sa
me hujja
wai wasika da aka rubuto kuma wasikan ai shugaban kasa bayan wasikan ne ya sake dawo da sunan shi so maganan dai
wata wasika yau muka gani kuma da babu
ba wani wasika an kawo mutum ba laifi an ce ba za a yi shi ba ko ba haka ba don ni ban ga laifin ba laifin da aka ce an yi ai tun da fari shine ya hana ma yin abu an ja mai wa shugaban kasa ya sake dawo da sunan sa ya bincika ya ga akan cewa bai da laifi to yanzu an ce dole yana da laifi babu ma inda aka nuna yana da laifi babu shi to saboda haka ni na gama nawa a zaman wakili kuma na tsaya na faɗi gaskiya dama ni nace ko ni kadai ne zan tsaya zan faɗi gaskiya kuma haka ne
a ƙarshe dai Senator Bukola Saraki ya umarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya saki zaɓo wani daban da zai shugabanci hukumar ta EFCC Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya